إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokin mu a wannan safiya ta asabar a yau muna bakwai ga watan Rabi'ul Awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 30 ga watan 8 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasin mu na 28 a cikin karatun littafin sharhu mukaffi cikin karatun littafin makarimul akhlaq na babban malami fadilatu sheikh muhammad ibn salih al-uthaymin Allah madaukakin sarki ya mishi rahama a wannan masallaci mai albarka a nan masallacin da ke nan unguwar Raji Kwatas a nan cikin garin Bauchi darasin mu na satin da ya wuce mun tsaya kan inda malam yake yi mana bayani muna cikin bayanin da malam yake kawowa dangane da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yayi mana bayani akan wato wasu alamomi da ake gane munafiki da su wanda waɗannan alamomin abubuwa guda hudu kamar inda muka ji a hadisi muna kan inda malam yake cewa wa hadhihi al-khisalul arba' idha ijtama'at fil mar'i kana munafiqan khalisan waɗannan ɗabi'u guda hudu da muka ji a hadisi idan mutum yayi magana yayi ƙarya idan yayi alƙawari ya saba idan an aminta da shi yayi ha'inci sannan kuma idan yayi husuma yayi fajilci wajen husuma malam yace to waɗannan ɗabi'u guda hudu idan suka haɗu akan mutum ya zama ya tattara su sun zama ɗabi'unsa to kana munafiqan khalisan ya zama tataccen munafiki cikakken munafiki kenan لأنه استوفى خصال النفاق والعياذ بالله سبودا يا تشكا دكانن دبيو دا حالايه نا منافقنتي الله مدوكين سركي يا مانا سري دو وتا دبيئه تا منافقي يا تشكا تام سبودا كا يتي واذا كان فيه واحده منهن اذا كما ينا دا واني بانغاري ني نا واينن دبيون كان فيه خصله من النفاق حتى يدعها to ya zama yana da wani bangare na munafunci har sai ya bari idan ya tara su duka ya hada su suka zama dabi'unsa to ya zama cikakken munafiki idan kuma ya zama na ya dauki wani bangare ne to gurgurdan bangaren da ya dauka gurgurdan yadda yake nisa a cikin munafunci gurgurdan yadda zai zama munafiki wa fi hadal hadith malam yace a cikin wannan hadisin zamu fahimci دليل على التحذير البليغ من هذه الصفات الأربعة زام فهمتي واتو جن هنكلي da kuma jan kunne da razanarwa mai girma game da waɗannan siffofi guda hudu sune al-khiyanatu fil amana ha'inci idan an baba mutum amana yayi yaudara yayi ha'inci wal kadhibu fil hadith da kuma ƙarya a lokacin da mutum zai yi magana ya zama in zai yi magana yana ƙarya wal ghadaru bil ahdi da kuma yaudara idan yayi alƙawari wal fujuru fil khusuma da kuma wato ainihin yin fajinci a lokacin da yayi khusuma wa fihi aidan sannan kuma a cikin hadisin zamu fahimci dalilun ala anna al insana qad yajtami'u fihi khisalu imanin wa khisalu nifaqin yana iya yiwa dan adam a lokaci guda ya hada siffofin imani da siffofin munafinci ta bangare kaza ya siffanta da siffan imani ta bangare kaza ya siffanta da siffan munafinci li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace kana fihi khaslatun minan nifaqi yana da wani bangare na munafinci ma'ana shine idan ya dauki wani bangare wata dabi'a ta munafikai ga kuma wata dabi'a ta mu'minai ya dauka to in an zo wannan bangaren sai a ce wane yana da dabi'a irin ta mu'minai a bangare kaza kuma yana da dabi'a irin ta munafikai misali a mutum ne kullun yana tashi yayin qiyamul layl baya wasa da sallan dare kun ga sallan dare ai alama ce ta imani ko alama ce ta mu'minai yana daga cikin dabi'ar salihan bayi wannan bangaren yana da wannan dabi'ar amma a bangare daya kuma a daya janibin kuma makareci ne shi ga kokarin qiyamul layl har ila yau kuma ga kokarin ƙarya to saboda haka in an zo babin qiyamul layl sai a ce yana da siffan masu imani idan an zo babin ƙarya da yake yi sai a ce yana da siffan me yana da siffan munafikai saboda haka a lokaci guda ya hada dabi'an masu imani da kuma dabi'a ta munafikai muna fahimta ku malam yace hadha madhhabu ahli sunnati wal jamaa wannan ita ce mazhabar ahlus sunna wal jamaa fahimtar ahlus sunna shine annal insana yakunu fihi qaslatu nifaqin ana iya samun mutum ya zama yana da dabi'a ta munafikai wa qaslatu imani da kuma dabi'a ta masu imani dabi'an munafikai da dabi'an imani wa qaslatu fusukin yana da wata dabi'a ta fasikanci wa khaslatu adala yana da wata dabi'a kuma ta nagarta ta wani bangaren fasiki ne shi ta wani bangaren kuma menene shi nagartacce ne shi misali yanzu mutum ne sai ya zamana yana da dabi'a ta bin mata kaga a wannan bangaren fasiki ne shi amma kuma an bashi amanan kudi an sake masa mara ta yadda zai iya cin amana amma ya rike amanar wannan kuma dabi'a ce ta me ta mutanen kirki dabi'a ce ta nagaltattu da haka anan wajen mu'amalansa da mata fasiki ne shi anan kuma wajen mu'amalansa da kudi menene shi adili ne shi mutumin kirki ne shi nagaltacce ne shi saboda haka malam yace yana iya yiwa ya zamana mutum ya hada dabi'un guda biyu a lokaci daya ta wani bangaren adili ne shi ta wani bangaren kuma fasiki ne shi wa khaslatu adawatin wa khaslatu wilaya ta wani bangare ya zama yana da wata dabi'an da za ta sa a kaunace shi yana da kuma wata dabi'an da za ta sa a kishi ce wani mutumin kirki ne ina son wani sai dai kawai yana da ban matsala kaza kenan bangare kaza ya jawo an kaunace shi bangare kaza kuma da ya jawo an me ya jawo an kishi bangare kaza da ya ja masa kauna wani bangaren kuma ya ja masa kiyayya saboda haka a malam yace kuma wa khaslatu adawatin wa khaslatu wilaya ana iya samun a mutum yana yin aiki wani aikin da zai sa a kishi kuma yana yin wani aikin da zai sa a kaunace shi a lokaci guda نعم سبو لك مالن يتي يعني أن الإنسان ليس بالضرورة أن يكون كافرا خالصا أو مؤمنا خالصا ينا نفن تيوى باوي دولا دولا بني سيدان أدم يا زما كافري سانسا كوكما يا زما مؤمني سانسا بل قد يكون فيه خصال من الكفر وهو مؤمن وخصال من الإيمان بيوى أسامو ينا دوتا دبيئة تكافري الهاليشي مؤمنيني yana kuma da wata dabi'a ta masu imani shi yasa manzo Allah ya ce to duk wanda yake da wani bangare na waɗannan dabi'un to yana da wani bangare na wato ainihin munafunci illa iyaka yanzu kamar bambanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba shine shi kafirci bai yiwa a ce wani yana tsakatsaki a ce shi wani shi dai ba musulmi ba shi kuma ba kafiri ba bai yiwa dole ko dai ya zama musulmi ko ya zama kafiri amma me yiwa a samu gashi nan dai musulmi ne shi amma yana da wata dabi'a wanda wannan dabi'ar dabi'a ce ta kafirai misali annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa akwai abubuwa al'amura cikin dabi'un jahiliya wanda al'umma ta ba za su taba barin ta ba kenan yana iya yiwa ya zamana al'umar al'umma ce ta musulmai amma kuma akwai wasu dabi'u wanda dabi'un ba dabi'un musulmai bane al'umman ba za su taba dainawa ba wannan kuma ba shi ya wato ainihin a kore su daga musulunci ko ya sanya su zama ba musulmai ba muna fahimta ko mallan yake cewa hadisu jabir hadisin jabir ibnu abdullah أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حديث جابر بن عبد الله الله يقاري داء قريش يتي منزن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ياتي لو جاء ماء البحر لو جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا منزن الله يتي مشي إندا أتي دوكيا زكاة ko wani abu da yake da alaka da wannan da za ta zo daga kasan Bahrain ko garin Bahrain da an kawo shi yanzu ya iso da na baka kamar haka kamar haka kamar haka yi masa har sau uku mana da na dunkulo na mika maka na sake dunkulowa na mika maka na sake dunkulowa na mika maka malan sai ya ce malul bahrain yani malal ihsan wa ma jawaraha kulluha tusamma مال البحرين في ذلك الأحد هنا نفن دوكي أنا إحساني كونة كوتا كو أبن دي كده علاقة ده ونن دوك أنا كده نصدما مال البحرين أما دي أبن ده مال ميس كفرين جاير واشيني مال البحرين البحرين واني غريني غريني وان ده منزالة يتشي تودا أن كربو دوكي نغنيما ده غوجانسو أن تيوس آياكي أن سامو غنيما تودا نا دنكو لكزانا باكا نساكي دنكو لا وان باكا نساكي دنكو لا وان باكا ويقول لو جاءك لو جاء لا اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا يقول بيده مالا يتي وهذا وعد من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لجابر ونن القوديني منزن الله صلى الله عليه واله وسلم يما صحابي جابر ابن عبد الله ان يعطيه من مال البحرين هكذا وهكذا وهكذا تيوا اذا دوكيان بحرين يزو زي باشي kamar haka kamar haka kamar haka falamma tuwfiya ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qabla an ya'tiya malul bahrain lokacin da aka karbi ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu gabanin a samu wannan dukiyar kafin a samu wannan ganimar wa kana al-khalifatu Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu bi ijma'i as-sahaba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suka yi ijma'i akan cewa wanda za a zaba a matsayin sabon khalifa shine sayyidina Abubakar Allah shi kare da a gare shi bay'uhu ala annahu huwa al-khalifa ba'da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka yi masa sayyidina Abubakar mubaya'a cewa shine khalifa sarkin musulmai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka sahabbai ba wanda ya taurin kai duka suka yi mubaya'a kowa ya yadda cewa Abubakar kai zaka jagorance mu bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Faja'a malul bahraini fi khilafati Abubakar, wannan dukiyar da manzon Allah yace in aka samu zan baka kaza 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 kaza, sai gashi an samu shi a lokacin khalifancin sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu. Fa qala radiyallahu an, lokacin da wannan dukiyar ta zo, sai sayyidina Abubakar ya miƙe cikin sabai sai ya ce man kana lahu inda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idatun aw daynun, duk wanda ya san yana da wani alƙawari a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yana bin manzon Allah bashi, manzon Allah ya masa alƙawarin zan baka kaza in kuɗi ya samu, ko kuma yana bin shi bashi, ya karbi dukiyansa ko ya sayi wani abu a wajensa bai bashi kuɗi ba. Yace idatun ya'ni wa'dun, daynun ya'ni ala rasuli sallallahu alaihi wasallam, duk wanda yake bin manzon Allah bashi. Li'annahu rubbama yakunu ar-rasulu ishtara min ahadin shay'an falazimahu daynun, mai yuwa ya zamana manzon Allah ya sayi wani abu a wajen wani sai ya biyo shi bashi, sai zamana yana bin shi bashi. Aw wa'ada ahadan shay'an, ko kuma yayi ma wani alƙawarin wani abu. Wa fi'lan, haka kuma ya faru, tuwfiyar rasul sallallahu alaihi wa sallama wa dir'uhu marhunatun inda rajulin yahudiyyin fil madina bi 30 sa'an min sha'irin ishtaraha li ahlihi alaihi salam. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasu, silkensa na yaki yana ya bada shi jingina ma wani bayahudi a cikin garin Madina, saboda ya karbi sa'in alkama sa'i 30 da ya saya dan aje a ci a gidansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, saboda yanayi na rayuwa. Hatta kai ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai da ya buƙaci izuwa ga ya karba abinci alkama sa'i 30 ya bada wani abu a matsayin jingina, in ya samu kuɗi ya zo ya karba a bashi mi a bashi abin da ya bayar a matsayin jingina sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Fa huwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama laysa indahu mahalu wa lam yub'ath jabiyan lil mal. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba mai kuɗi bane shi, kuma ba aiko shi dan ya zo ya tara kuɗi ba. Wala yabqa indahu al mal illa bi miqdari ma yufriquhu ala al muslimin. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam baya ajje wani abu na dukiya sai abinda zai raba wa musulmai, duk abin da yazo manzo Allah na dukiya to rabawa yake. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ba zan yi burin a ce ina da kaman girman dutsen Uhud na zinari kuma yayi kwana uku ban karar da shi ba sai abinda na ajje shi dan biyan bashi. Mana in da za a bani kaman girman dutsen Uhud na zinari, to kafin kwana uku na rabar da shi, iya abinda zan ajje shine na tuna wane yana bi na bashi, sai in ajje dan in biya bashi da shi. To wannan kuma ba yana nufin cewa wai tara dukiya a musulunci haramun bane, tara dukiya ba haramun bane. Allah baya zargin mutum dan yayi tara dukiya, duk wanda kaga Allah ya zarge shi dan ya tara dukiya to ya ƙara da wani abu, ba a zallan wa jama'a ya tsaya ba, sai da yi wa jama'a fa au'a, ya tara ya kuma taskance ya kiya bayar, to nan ne yake zama abin zargi. Amma din ya tara dukiya mutum yayi kuriya, to ai Allah ya sani cewa cikin hikimarsa zaka iya tara kuɗi ka mutu ka bari ma, shi yasa kafin ka mutu ma ya raba gadonka, kan ka mutun ma Allah ya riga ya raba gadonka. Eh, kaga kuma wannan na nuna mana koda mutum zai tara din to yayi taka tsantsan wajen tara dukiya, dan su wanda zaka mutu ka bar musu dukiya babu ruwan su, tun kafin ka mutu ma Allah ya ga, Allah ya riga ya saukar musu da doka kowa ga abin da za a bashi a cikin dukiyarka, tun kan ka mutu Allah ya raba musu, tun kan ka mutu. Saboda haka wanda ya tara ta haram shine zai je yayi jawabi, shine zai je yayi jawabi. Allah ya tsare mu daga haram, eh Allah ya kiyaye. Malam yace al-muhim abu mai muhimmanci shine anna Abubakar nada sayyidina Abubakar ya kwala kira masahabbai ya wato ainihin tare sahabbai yayin shela yace man kana lahu inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam idatun aw daynun falyatina duk wanda yake bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bashi ko kuma manzon Allah yayi mishi alƙawarin wani abu bai bashi ba to yazo faja'a jabir radiyallahu anhu li abi bakr wa qala sai ga jabir yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce innan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce law qad ja'a malul bahraini la a'daytuka hakaza wa hakaza wa hakaza inda a ce an samu dukiyar wannan gari na baharai da na baka kaza da wato da na baka haka 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 da na dunkula ɗaya na ƙara na baka in tsara dunkulawa in baka in ƙara dunkulawa in baka fa qala sai sayyidina Abubakar yace khudh sayyidina Abubakar sai yace to karba tunda manzo Allah ya maka alƙawari to gashi an cika maka alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa akhadha bi yadayhi sai sayyidina Abubakar sai dunkulo abu da hannunsa sai ya mika ma Jabir sai Jabir ya karba fa qala fa akhadha bi yadayhi fa addaha sai ya kirga kudin da ya bashi fa idha hiya 500 sai gashi nan ya bashi dinari ko dirhami 500 fa qala sai ya ce khudh mithlaiha to sake deban ninkin ta sobi ma'ana tunda yanzu na baka dinari ko dirhami 500 to kare deban ninkin sa biyu dirhami 100 kenan ya zama 150 me dalili yace li annar rasul sallallahu alaihi wasallam qala hakaza wa hakaza wa hakaza saboda manzo Allah yace zan dunkulo in ce maka ungo 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 ma'ana in na dunkulo na farko sai ya zamana dinari 50 ko kuma ya zamana misali naira 500 na dunkulo to zan baka 500 sau uku mun gane ko shine sai yace masa hakaza wa hakaza wa hakaza fa qala thalatha marratin ya fada sau uku fa aqahu Abubakar radiyallahu anhu al'iddata allati wa'adahu sai sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya bashi adadin da annabi sallallahu alaihi wasallam wa'adahu iyyaha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama sayyidina Abubakar ya bashi adadin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya wato ainihin yi mishi alƙawari sayyidina Abubakar sai ya cika masa alƙawarin da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya masa to kaga wannan hadisin na nuna mana yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tsaya akan cika wasiyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda haka duk wani musulmin kirki duk wani mutumin kirki tsakanin shi da sahabbai sai dai addu'a sai dai du'a ba yadda za a yi mutumin kirki musulmin kirki ya zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk mai zagin sabban manzon Allah mutumin banza ne kafiri ne zindiki mutumin banza ne amma babu yadda za a yi mutumin kirki a ce tsakanin shi da sabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai shine zagi ba zai taba yiwa ba saboda sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun wuce zagi sun fi karfin wani ya zage su Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu Malam yace wa fi hadha alhadith min alfawaid a cikin wannan hadisin akwai fa'idoji kamar haka abu na farko shine jawazu takhsisi ba'd almuslimin bi shay'in min bayt almal bayani akan cewa ya halatta ga shugaba a matsayin sa na jagora ya dauki wani abu daga cikin dukiyar musulmai ya ba ma wasu ba tare da ya ba ma wasu ba shugaba yana da wannan iko gwamna yanzu yana da iko da dama ne ya ba ma wani kyautar mota daga dukiyar gwamnati ba tare da ya ba ma wani ba amma sai malam yace li annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama khassasa jabiran saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kebanci Jabir ya masa alƙawari bai yi masa wuran alƙawari ba amma walakin bi shardi Allah ya kuna dalika li mujarradil hawa kar ya zama hakan saboda kawai son zuciya saboda son zuciya ballil maslahatil ammati aw al khassa sai dai saboda maslaha ta al'umma ko kuma maslaha ta ba wato shi wanda aka yi ma kyautan shi shi kadai misali gwamna yana da dama ya ga wannan mutumin gidansa ruwa ya cinye gidan ko kuma ma gidan haya yake yau ya tashi daga can gobe ya koma can kullun a cikin tattara kaya yake yana komawa can yana komawa can to ya halatta ya ciro kudi daga dukiyar gwamnati ya saya ma wannan mutumin gida ba tare da ya saya ma sauran yan jihan gida ba muna ganewa ko to wannan shine maslaha khassa kenan maslaha kuma amma kamar misali a samu kungiya ta addini wadda ta shahara da wa'azi da da'awa da karantarwa shiga kauyuka wa'azi sai gwamnati sai ta dauki mota ta ba mu kungiyar me yasa mota gwamnati ta ba wa mu kungiyar mota saboda maslaha amma maslaha ta al'umma me yace maslahar ba an ba ma shugaban kungiya bane ya dinga yawo a cikin ta ba an ba ma sakataren kungiya bane ya dinga yawo a cikin ta a'a an bayin ne dan ayi amfani da ita dan shiga kauyuka ayi wa'azi dan yawo yawon wa'azi to wannan maslaha amma kenan to yana halatta ga gwamna ko shugaban kasa ya dauki wannan motan ya ba kungiya kaza ba tare da ya ba wadancan ba amma mallan yace da sharadin kar ya zamana da son zuciya mai yiwa kawai din ya taya ni yakin neman zabi shikenan ko in kwashi kudin mutane in bashi to wannan ba daidai bane wannan kuskure ne to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma Jabir in wannan dukiyar ta zo aka samu ganiman nan ina maka alƙawarin zan baka nayi maka alƙawarin zan baka wa fihi sannan kuma a cikin hadisin zamu fahimci annan nabiyya zamu fahimci dalilun ala karamin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haythu yahuthu almal hathaya zamu fahimci wato karamcin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallama in zai bada dukiya debowa ko yake dumbuzowa kawai yake ya bayar wala ya'udduhu udda manzo Allah baya tsayawa kirgawa kan fatuwa kawai yake yemika li'annahu qala bi yadayhi saboda kai kwatanta yayi da anin sai yace kawai zan baka in sake baka in sake baka bai ce zan baka naira kaza ba ma'ana duk yadda hannuna ya dumbuzo to zan baka eh saboda kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kyauta ce irin ta manya kyauta ce irin ta manya ba irin ta kananan mutane ba a'a manzo Allah in zai kyauta yana yin kyautar ne da gaske eh shi yasa wani a Balarabe da yazo daga kauye yazo ya tsaya a bakin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace ayyuhal qaum man minkum muhammad yace kai ya koyi nan mutanen waye muhammad a cikin ku sabai suka fusata manzo Allah ya ce ku bar shi ya shigo da dokinsa cikin masallaci sannan yana sauka sai ya samu wani kuna a masallaci sai tsuguna ya fitsari sabai suka tashi za su yi ca a kansa manzo Allah ya ce a'a ku je ku debo ruwa ku zo ku kwara inda ya fitsari sannan bisa ga alama matafiyi ne yayi doguwar tafiya a je gida a samu abinci da ruwan sanyi a kawo masa ya ci abinci ya sha ruwa eh manzo Allah sai ya kira shi ya ce ba a gina masallaci dan a dinga yin fitsari a ciki ba an gina masallaci ne dan a yi sallah a yi ambaton Allah a ciki yau manzo Allah tambayoyin da zai masa sai ya tashi manzo Allah sai ya ce a bude baitul mali a debo raquba guda 100 a bashi kamar yanzu ne kaje kai ziyara mu gwamna gwamna ya ce a baka jib guda 100 goban ka zo ana zaune a majalisa ka ji wannan sukan gwamna ko cewa gwamnan nan bai da adalci za ku zauna lafiya da shi shikenan sai da ya tattara raquma an bashi gasunan sai zai a bakin masallaci sai addu'a yace Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan yace Allah ka ji kaina ka ji kan annabi Muhammadu daga mu biyu kar ka ji kan kowa ai Allah ka mun rahama kai mu Muhammadu rahama daga mu biyu mu iya mu sauran banda su aramanka wala tarham ma'ana ahadan wannan yasa ya tattara dabbobin ya tafi kauyen su yaje ya hawo saman dutse yayi ihu mutanen kauyen suka taru sai ce jama'a ku tafi Madina ku je ku musulunta inna Muhammadan yu'ti adaa man la yakhsha al-faqr saboda Muhammadu a Madina yana kyauta irin kyautan wanda bai tsoron talauci wanda zai bada raquma 100 kan ina batun tsoron talauci ina batun tsoron talauci eh raquma 100 kudin diya kenan kusan miliyan 600 to wanda zai ciro miliyan 600 daga aljunsa ya bayar ya ce ungo to shi kuma nawa yake da shi to in ko har bayi da shi din ba tarawa yayi ba kuma ya dauka ya bayar din to bai tsoron talauci bai tsoron talauci sallallahu alaihi wasallam da ka shi manzo Allah bai tsoron talauci Allahu akbar annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsoron talauci yace wa hadha yadullu ala al-karimi ala al-karami wa anna al-mala la yusawi indahu shay'a wannan na nuna karamcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukiya ba komai bace a wajensa wa anna al-mala la yusawi indahu shay'an salawatullahi wa salamuhu alayhi wannan na nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kudi bai dauke shi a bakin komai ba bi khilafi alladhi jama'a malan wa addada sabanin wanda ya tara dukiya ya kidan ya dukiyan ya tattara dukiyan saboda yana tsoron kar dukiyan ta kare ko kuma yana ganin dukiyar ita ce rayuwarsa amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dukiya ko kudi bai dauke shi a bakin komai ba manzo Allah bai dauki kudi a bakin komai ba sallallahu alaihi wasallam eh shi yasa ma yake yawan fadi a hadisin sa yake cewa a ita duniyar ma gaba dayanta in ka dauke ta manzo Allah yace darajanta bai wuce darajar mushen akuya a wajen mai ita ba yanzu duk yadda ka tara dabbobi kana kiwon su kana son su kullun kana ba su abinci da safi da rana kullun kana duba su kana kirgawa ba wacce ta bata saboda darajar da suke da su a wajen gagu to amma wadda ta mutu yanzu a cikin su ta zama mushi tana da daraja da a baka mushen akuya da a baka kyautar naira 1000 wanne ka zaba wanne a baka 1000 kyauta ko inda akuyar tana tsaye da ranta zaka wani zai zo sai ya kace in ba 50,000 ba bazan sayar ba amma in ta mutu sai wani zai ce na saya 3,000 sai ka ce gashi kawo saboda yanzu darajar ta yayi me yayi kasa in ma ba a saya din ba tunda musulunci ya haramta sai da mushe to dole karshe me zaka yi shine ne ka yadda shi abola saboda karancin darajarsa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce ya ga wata akuya tayi mushe ta mutu cikin ta har ya fashe manzo Allah ya ce masabbai kuna ganin yanzu me wannan akuyar yana ganta da daraja yanzu in yazo yi wucewa zai dauke ta suka ce a a manzo Allah ya ce to duniya ta fi zama kaskantacciya a wajen Allah sama da yadda wannan akuyar ta kaskanta a wajen ma'abocinta saboda haka ita duniya inji manzo Allah ya ce wulakantacciyar abaci wulakantacciya ce bata da wata kima bata da wata daraja a wajen Allah subhanahu wataala halakakken mutum wanda bai fahimci rayuwa ba wanda bai san duniya ba bai san tsarin Allah ba bai fahimci ubangiji ba shine wanda ya dauka duniya wani abun tashin hankali ne shine wanda ya dauka duniya wani abun tashin hankali ne wahalalle kuma wanda ya jefa kanshi a wahala wanda duniya za ta bashi mamaki shine wanda ya dauka in yana da shi yafi kowa daraja in baka da shi kuma kai kaskantacce ne to wannan wanda bai fahimci duniya ba kenan bai san waye Allah ba bai san waye Allah ba amma wanda ya fahimci ubangiji to ita duniya ba alama bace ko mizani na gwada darajar mutum a idon sa haka duk wanda ya dauka mai daraja shine kawai mai kudi to duniya za ta bashi mamaki wallahi duniya za ta bashi mamaki inda duniya za ta bashi mamaki kuma shine inda za a zo a wayi gari ɗayan biyu in Allah ya tashi sai jarabe shi da rashin lafiya wanda ya san inda kudi ake sayan lafiya zai saya amma sai shekara 10 yana kwanciya a asibiti talakan da bayi da komai wanda bai kai darajar mai aikin gonan sa ba yana nan lafiya lauyo dinga garin talakawa suna shigowa cikin ɗakin asibiti suna kai komo da kafafuwan su suna wucewa shi kuma bai sai tashi ba ga kudi nan ya tara amma su talakawa watakila talakan ma san da yazo asibitin in ya koma gida ma bai da abin da za a ci a gida mai yiwa bai da abin da za a ci a gida amma kuma hankalin sa me hankalin shi a kwance saboda yana da lafiya saboda yana da lafiya saboda haka a wajen Allah dukiya ba alama ce ta darajar mutum ba dan in kudi alama ce ta darajar mutum to Allah ba zai ba wani kafiri ko sisi ba a duniya ko sisi kafiri ba zai samu ba amma tunda kaga a dukiya Allah yakan fifita da yawa cikin kafirai akan da yawa cikin musulmai wallahi ya nuna kudi ba wani abu bane a gun Allah dan inda kudi wani abu ne da gurgurdan imanin ka gurgurdan kudin ka haka ne ko baka ba da matsayin imanin ka matsayin kudin ka amma yanzu ka lissafa a jera maka wanda suka fi kowa kudi a duniya mafiya yawan su ba musulmai bane su da yawa daga cikin su ba musulmai bane ba su da imani ko kadan amma Allah ya tara musu duniya Allah ya ba su kudi saboda haka ashe kaga kenan wannan zai nuna mana cewa ita duniya ba alama ce ta darajar mutum ba a wajen Allah Allah dai yakan ba mu mutum duniya ba don komai ba sai dan saboda ya jarraba shi galibin mutane in suka ji an ce an shiga jarabawar rayuwa to da yawan mutane suna dauka jarabawar rayuwa shine talauci da yawan mutane suna daukan haka amma shi kanshi arzikin jarabawa ce hasali ma yafi zama jarabawa mai wahala akan jarabawan talauci wanda Allah zai jarabe shi da jarabawan arziki ya wuce ya tsallake yafi wahalan samu akan wanda zai ci jarabawan talauci dan in kaga mutum mutumin kirki talaka mutumin arziki to ba tabbas ba tabbas amma hakikanin mutumin arziki shine mai kudi mutumin arziki to wannan da gaske yake dan duk wata dama ta tsiya ya samu amma kuma duk da haka ya kame saboda haka wannan da gaske yake ba wasa ba da gaske yake yi da gaske yake yi to shi yasa da aka ji mutane sun ce wai wai wani ji kaman ba shi ba yanzu kawai dai saboda yayi kudi ya fara wulakanta mutane ba kudin ne yasa shi yake wulakanta mutane ba dama haka halin sa yake tun yana talakan talauci ne kawai ya hana shi wulakanta mutane bai da ko sisi zai wulakanta wani ne bai da ko sisi ya isa ya daga muku kai ne dole in ya zo wucewa saboda bai da ko sisi dole ya zauna ku yi taɗi tare ko dole ya zauna ku yi fira tare saboda bai da wajen zuwa saboda bashi da ko sisi talaka miskini amma yanzu tun da ya yi kuɗi ba ko kuna tafiya a kafa shi na tafiya a mota da AC ai ku kun ga ba zai zauna kusa da ku bai ba zai zauna kusa da ku ba saboda haka shi Allah yakan jarrabi kowa da irin yadda ya so ne da haka kar ka dauka cewa in ka ji an ce wai wai jarabawa wai jarabawa wai ka dauka cewa wai talauci wai shine jarabawa a'a har kudin ma jarabawa ce kudin ma jarabawa ne da Allah cewa yake wani balukum bisharri wal khairi fitna za mu jarabe ku da sharri da alheri a matsayin fitina sharri da alheri kuma akwai ayoyi da suka nuna sharri shine talauci alheri arziki ai wa minan nasi man ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun yatma'annu bihi wa in asabatu fitna inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah da kuma fadin Allah innal insana khuliqa halu'a idza massahu ash-sharru jazu'an wa idza massahu al-khairu manu'a saboda ka karin mutun ya dauka cewa wai in an bashi kudi shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inda a ce kudi daraja ne da manzo Allah shine top number 1 a cikin masu kudin duniya dun ba wanda ya kai shi daraja da sabon manzo Allah ba su kwana da yunwa ba da duka babakan din sabai da kowa mai kudi zai amma haka aka samu cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai ashabu sufa waɗanda saboda tsaban talauci ba su da iyalai ba su da ƴan uwa a gadin gidan da za su kama na haya ma babu a masallaci suke kwana suna jiran me za a samu na sadaka a ba su irin su ne wanda ana cikin sallah sai dai ka ji mutum hip ya fadi yunwa a cikin su hadda sahabi Abu Huraira wanda yafi kowa ruwayan hadisi ana cikin sallah kawai sai dai ka ji dim wani ya fadi saboda me saboda yunwa nana Aisha radiyallahu ta'ala na take cewa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mukan ga jinjirin wata uku wannan yazo ya wuce wannan yazo ya wuce wannan yazo ya wuce a shafe wata uku tutur ba a daura tukunya ko a hura wuta a gidan manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama la hawla la quwwata illa billah gidan manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam dalla a cikin kunnan wace ce darajar ta kai darajar matan manzon Allah akwai to ba ma Aisha ba a cikin ku wace ce darajar ta kai darajar baiwa mai yi ma Aisha hidima a gidanta baiwar Aisha wace ce babu ko kuma duk kun sallama to ashe kenan wannan yana nuna mana in Allah ya jarabe ki da gida yau babu an tashi da yunwa kiyakuri ai yana mai hakuri daga tarin dukiya ba shine alaman daraja ba a kin tada dukiya ke girgin ma baki yi sai dai ayi miki wanke wanke baki yi sai dai ayi miki kina zo ne kin miƙe kafa ba shi ke nuna kina da daraja wajen Allah ba dan kiyama in ta tsaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana iya samu babban mutum a duniya in an je lahira kuma yayi kasa ana iya samun kaskantacce a duniya in an je lahira kuma ya haura sama shi yasa Allah yace ita kiyama idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqati kadhiba sai ce khafidatun rafi'a akwai wanda a duniya babba ne shi ana zuwa lahira sai darajar sa tayi kasa akwai wanda a duniya kaskantacce ne shi sai an je kiyama Allah ya daga darajar sa shine khafidatun rafi'a kiyama tana sauke wasu kasa tana daga wasu sama wasu suna sama su sauko kasa wasu kuma suna kasa su haura ne su haura sama shine khafidatun rafi'a saboda haka dukiya ko kudi ba shine alamar mutum mai daraja ba eh shi yasa Fatima yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda manzo Allah yace duk abin da ke faranta mata yana faranta mu duk abin da ke bakanta mata yana bakanta mu manzo Allah yace Fatima tsoka ce daga jinin jikina aka cire ta ina son ta Fatima tazo ta samu Annabi sallallahu alaihi wasallam tace ya Rasulullah hidindumin gida ya mun yawa naji labarin kuma an samo ganima na bayi a taimake ni a bani wani bai wani bawa ɗaya ko wata baiwa guda ɗaya za ta dinga mun aiki aiki na cikin gida Allah sai kalle ta yace Fati ba kina son faɗa miki abin da yafi wannan alheri tace eh yace to duk in kin zo kwanciya bacci ki yi subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 34 kafin ki kwanta bacci tashi ki tafi eh kaga in gata ne ai ba wacce ta kai Fatima eh ba wacce ta kai Fatima gata yasa wata daƙiƙiya shashasha ƴar wasan kwaikwayo take cewa wai wai a nuna mata aya ɗaya ko hadisi ɗaya wanda yace mace ta yi mamijin ta hidima a cikin gida ta masa girki ko wanke wanke saboda jahila ce ita bata san me take yi ba ga Fatima nan saboda hidindumu sun mata yawa ta zo neman a taimaka mata da bawon da zai dinga taya ta aiki manzo Allah yace abin da ya fi mata alheri ta je ta rungumi hidiman gidan miji tare da tasbihi da tahmidi da halilla inda ta kwanta bacci Fatima wadda tafi kowa gata ba iya mai gata irinta irin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ai inda a ce hidiman gida ba aikin mace bane da tana zuwa sai manzon Allah ya ce inna lillahi wa inna dama wa yace miki hidiman gida aikin ki ne kina ta wahalar da kanki akan abin da ba naki ba akan aikin da ba naki ba kai kira mun mijin ki ma wa yace ya saki aiki amma manzon Allah bai haka ba sai nuna mata ta je ta ci gaba da hidima wa mijinta in za ta kwanta bacci ta yi zikiri ta yi tasbihi ta kwanta bacci Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته